is another hit jam from KoroVibes.com.
Yoga. Ruame de Tibata and a gona girmo. Ruame de Tibata and a gona girmo. Don't let negativity to stop you from growing. Don't let negativity to stop you from growing. Winning and I'm taking decisions for my future. It's a solution I will treasure. I'm taking decisions for my future. It's a solution I will treasure.
Yes, I will treasure, I will treasure, I will treasure my solution. I will treasure, I will treasure, I will make sure that I treasure my solution. Yeah, I want to change my situation. The world is full of tribulation and I say, Ruame de Tibata and I go na girma. Ruame de Tibata and I go na girma. Koda ambaka mashi, Allah shi zai saka katashi. Koda ambaka saki, Allah shi zai sa maka taki. Yeah, yeah. Tashi muje, tashi muje, tashi muje, kai dan wana. Tashi muje, tashi muje, tashi muje, ke yar wata. Tashi muje, tashi muje, tashi muje, kai baba na. Tashi muje, tashi muje, tashi muje, ke mama na.
As an empty water does not stop a plant from growing, regardless of the weather, we must keep moving. Don't let negativity to stop you from growing. Don't let negativity to stop you from growing. We need Ruame de Tibata and a gona girma. Ruame de Tibata and a gona girma. Koda ambaka mashi, Allah shi zai saka katashi. Koda ambaka saki, Allah shi zai sa maka taki. Yeah, yeah.
Tashi muje, tashi muje, tashi muje, kai dan wana. Tashi muje, tashi muje, tashi muje, ke yar wata. Tashi muje, tashi muje, tashi muje, kai baba na. Tashi muje, tashi muje, tashi muje, ke mama na.
Koda an maka baki, koda an maka zagi, koda an maka saki, to Allah baya bacci, don shi mai biyan bukata. Me ganin zuciya damuwanka shi ya sani me halitta ya san kiran sa.
Ruame de Tibata and a gona girma. Ruame de Tibata and a gona girma. Koda an baka mashi, Allah shi zai saka katashi. Koda an baka saki, Allah shi zai sa maka taki. Yeah, yeah. Tashi muje, tashi muje, tashi muje, kai dan wana. Tashi muje, tashi muje, tashi muje, ke yar wata. Tashi muje, tashi muje, tashi muje, kai baba na. Tashi muje, tashi muje, tashi muje, ke mama na.